is the Dasky or Vista on the beats.
Shari, I'm a pussy ear ball.
Okay, Baba kutashi dang alam with dang straw.
Guy, where's my phone? Now my girl I want to call.
Ana magana kazo na magai. Why you do the doll?
Guys, Jokun Ishiga department. Baba nazi kama musabang apartment.
No be that one, you know I'm crushing on your sister. Give me her number now, make her call her Angista.
Baba wallahi, ni my inner son a toaster.
She go wipe you, oh, she go use duster.
Yo for banda transfer dollar, nina how a looter.
Look at chinsala ya ibarin ni mubuta.
I'm making thinking but I'm a lokachi.
I'm sorry sir, I've been chimu cause I am okachi.
Ke kulin se kin call me ni excuse. Na che guy and does that I but you refuse.
That's why I'm here to pay my dues.
Good afternoon, Samuzo submitting assignment. I got wounded, so not say I'm in treatment. Don't be offended that I came late. So we are here on behalf of our cosmates.
Kai kuma fa sa
dita biya madaya so na rako shi ne na mara mai baya.
Will you get out of, what is your registration number? Carry over for you. Look at this stupid boy.
Mama's boy kusa memo a inda muke super story. Ba mu da time da Allah ku yi sauri.
Excuse sir, kache muzoza kayi mana makeup test. She has some kazo yanzu cause we are all set.
Kache had a drawing code na rike math site.
Yes pretty, what's the product of your handset?
Sir, iPhone 12 Pro Max.
Kache mun zaka kara mun max cause bani da attendance the mass.
Hey, Hadi, ke baki da matsala?
Yes sir, ni bani da wani matsala. Amma maganan ta sun yaushe zaka mana?
Eh to, ku dawo dan anjuma.
All right sir. Maddox, muna gurin da muke yin super story. Ka same mu in ka gama kai sauri.
Saga kin mutanen naje na ma full tank. Wannan ne cash din da kace na ciro ma a bank.
Okay, nagode an ji ma zan waiwaye ka.
An dami mu anan zo mu ciki da mu sha iska.
Rume dinkin na neman ki wakin tafi da ki. Ana ta kiran ki ki dauka amma ki kaki.
Sa, zan je in dawo an ji ma zan kai musu ki.
Yaran nan ni zai sa na yi losing chances. Sai na kala mai sharin yin exam malpractice.
Amma dai ka san cewa you keep us waiting ko? Kai muke jira tun da zai if not with a don't go.
Sorry, lecturer nan ne ya dan tsaye da ni. I know I waste your time, but ka kuyi fushi da ni.
Gara ma ka daina pretending dan mun san komai. Yana baka kin motan shi ka je ka sha mai mai. Daga nan ka dauko ƴan mata ka je ka kai mai. Hold up, kana so ka musa ne ko me?
Ni maran nan ya ce buje gurin shi. Amma kawai ni sai na ki na biye mishi. Ai, lecturer nan matsalan shi na da yawa. Kwanaki ya masa min da kira kowane.
It be like say una no know the man well ba. You know my bet for chemistry department ba. Because of her he almost give me carry over. Waiting in a center and he see us the hangover.
Tokunga gashi yanzi ya yi message way. Had the rapier, hope kina lapia. Kizo kisa mene gura ranka lupe daya. Kaki ta hota rada kuwa kizo ke daya.
Ha super,
super lecturer.
Super
story.
Gayu kuna na kuna ta yin super story. Ana cha ana shiri yin test the chemistry.